daba wa bil ba'il muwahhadati daba mai dugo daya mukarrarata ita ko bara akwai ta bayan nan ba waje daya ta zo ba waje biyu ne rababatu ita ce girgije abinda ake kira rababatu girgije alhamdulillah sai ta ci babu ma yajuzu min al-kazib wannan hadisi dogo wanda ya kunshi fa'idoji da yawa na abinda aka nuna manzo sallallahu alaihi wasallama wato gashi saboda cewa mu kai karshen sahawa ga cin cika alhamdulillah sai gobe ne za a ci gaba da karatu a shifa din tun da dama a gazawa ne daga 8 zuwa 9 alhamdulillah Allah ya amfane mu Allah ya ba mu ikon barin duk abinda ake nema mu bari Allah ya ba mu ikon aikata duk abinda ake nema daga gare shi cewa mu aikata shi Allah ya sanya mu a cikin bayinsa wanda suke abun karba a wajen sa Allah ya dora dukkan lamuran mu gashi alhamdulillah watan azumi ya kusanto wanda watan azumin nan lalle ne a tsaya a daddage a nemi karbuwa wajen Allah subhanahu wataala domin yanda yazo a hadisi mutumin duk da azumi ya kama gare shi har ya kai karshe amma a tsawon azumin nan bai aikata wani aiki ba wanda zai sa ya samu karbuwa wajen Allah to in ya mutu ya shiga wuta to Allah ya kara nisanta shi a cikin wuta shi yasa wakaci ne na aga an daddage ya zamo an gama azumin ai babban idi domin idi babba gabawa ranar da aka gafarta masa ba idin da yasa babban riga ko ci abinci mai dadi ba ba wannan ne idi ba idi na hakika ranar da aka gafarta wa bawa ma idu kalfahmu illa yawmu yughfaru la la anta jurra bihi mustakbiran hulala inda wani yake fada ba idin ka babba shine ranar da aka gafarta ma ba ranar da kai ado ba ba cin ado shine idi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu idin wanda yake babba idin samun gafara a wajen sa alhamdulillah Allahu akbar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim babu wannan babi ne wanda a cikinsa zai ai bayanin waɗansu gurare da yin ƙarya a wannan guraren ya ta halatta ƙarya ta halatta a waɗannan guraren ka sani cewa ƙarya wa in ka da sulhu ko da asalin ƙarya cewa asali a cikin ƙarya a ce haramun ne amma kuma yana halatta a waɗansu halayen da wasu sharuɗa aurahatuha Shehu Nawawi yace nayi bayanin sharuɗan nan a littafin askaru bari ma an ce akwai gurin ma da yake wajibi yanda nan gaba za a faɗa yin ƙarya take wajiba a kawo wannan a takaice a nan shi ne cewa a gane ita magana tsanantuwa ce zuwa wata manufa ana yin magana ne don cimma manufa shi yasa matukar manufar da aka sa da wadda ta wato don ita ne akai magana ta zama manufa ce mummuna to maganar nan dukkanta ma sai ta zama mummuna amma matukar ta zama manufa ce kyakkyawa to wannan sai ya iya zamowa hanzari koda maganar mummuna ce a ce an hada ta ai maganar nan saboda duban wannan manufar dukkan wani abin nufi wanda yake abin yabo da za a iya samunsa ba tare da an yi ƙarya ba to a sannan a ce za a yi ƙarya a cikinsa sai ya zama haram cewa a yi ƙarya a sannan sai ya zama haram tun da dai za a iya samun abin ba tare da an yi ƙarya ba amma idan ya zama bayan da za a yi a same shi sai an ta yin fuskar yin ƙarya to a sannan yin ƙarya sai ya zama ta halatta sannan kuma idan samun wannan abin nufin ya zama abin halattawa ne to shi ma ƙaryar sai ta zama abin halattawa a sannan idan samun wannan abin nufin ya zama wajibi ne lalle-lalle ne to a sannan yin kariyar sai ta zama wajiba in misali da a ce musulmi zai gudu daga wani azzalimi da a ce musulmi zai gudu daga wani azzalimi da shi azzalimin nan manufarsa ya kashe musulmin nan ko ya karbe dukiyarsa ko ko ya boye dukiyar tasa aka tambayi wani mutum daga shi wannan musulmin nan da ya buya ko ko ya boye dukiyar alhali shi wanda aka tambaya ya san inda mutumin ya buya ko inda ya boye dukiyar tasa to wajibi ne shi wanda aka tambaye ya kariya dan ya boye musulmin ko ya boye dukiyar musulmin shine yanda aka fada a baitocin nan guda uku ko laqad awjabu kizban li inqazi muslimin wa malin lahu iz huwa bil jawri yudlab laqad awjabu kizban li inqazi muslimin wa malin lahu iz huwa bil jawri yudlab malamai sun wajabta cewa ai kariya sannan yin kariyar sai ta zama ita ce wajiba ba wai cin kariyar ba in ya zama za a yi ne dan azabo musulmi ko azabo dukiyar musulmin in ya zama ana neman sa ta fuska zalunci bai abinda zai wajabta a kashe shi ba aka kawai za a kashe shi ko bai abinda zai wajabta a karbe dukiyarsa ba aka nan dan zalunci za a karbe dukiyarsa to a sannan ai kariya dan a zairar da ran musulmin ko dukiyarsa wajiba yin kariyar wajiba ce haka nan da a ce za a bashi ajiya sai wani azzalimi ya nufin ya karbe ajiyar nan da aka bashi to a sannan wajibi ne ya kariya ya boye wannan ajiyar da aka bashi amma fa abinda ya fi intiyadi a wannan gaba daya shi ne ya tauriya ya zo da lafazin da ke daukan ma'ana biyu ga ma'ana ta kusa ga ma'ana ta nesa ya zama shi ma'ana ta nesa yake niyya a maganar tasa ba ma'anar ta kusa ba abinda ake nufi da tauriya shi ne ya nufi da maganar tasa wata manufa ingantacciya da in an dubo wannan manufar ba za a ce ya faɗi ƙarya ba ko da yake za a ce a zahirin lafazin ƙarya yi kamar misali ya ce mara aituhu da ya ce mara aituhu ana cewa ra'a ne mata ra'a ta kusa na gan shi da kuma ai larabawa sukan kawo awan fa'ala dan nuna samun abinda yake wato aka ciro wannan fi'ilin mai awan fa'ala daga gare shi ka ce mara astuhu ban doki kansa ba daga ra'asu aka kawo ra'asa ko kuma mara aituhu nana daga ri'atu ri'atu wato koda aka kawo ra'a ya doke shi a koda to kace mara aituhu kana nufin ni ban doke shi a koda ba kaga kenan an yi tauriya an kawo lafazin da yake ihtimalin ma'ana biyu amma ma'ana ta kusa ita za a yi gaggawar dauka ma'ana ta biyu ba ita za a yi gaggawar dauka ba to dangane da shi abinda wanda ake magana da shi zai fahimta sai ya ga kamar wannan ma'anar aka fada shi yasa shi kariya aka yi wato da haka ne sai ya zama kamar kariya aka fada aka yi masa kenan da a ce zai bar tauriyar ma gaba daya ya ba da maganar da take kariya ce a gaba daya don zai zailar da musulmin nan ko ya zailar da dukiyarsa to ko da haka din yayi abin da ya ba haramun ba ne kariyar nan dai ba ta zama haramun ba a wannan matsayi malamai sun kafa hujja da wato saura akwai inda kuma nan an faɗi inda kariya take zamowa wajiba ko to akwai kuma inda take zamowa manduba shi ne ai kariya dan a tsorata kafirai shi kai a irin makaman da muka tara ba magana alhali ba a tara su ba dan komai ba dan kafirai su shiga taitayin su to irin wannan kariyar manduba ce idan kuma aka yi kariya dan ai sulhu tsakanin mutum biyu to wannan kariya ce wadda take jahiza mutum yau matarsa kariya dan a zauna lafiya a ina nan ina tara miki wasu kudi zan sai miki wani kaya na gani na fada alhali ko kuma baka ajiye ba dan dai a samu a zauna lafiya to wannan kariyar ba haramun bace karahiya ce karahiya ce shine wato bayan laqad awjabu zuran li inqazi muslimin wa mali lahu in huwa iz huwa bil jawri yudlabu akace wayu qurahu tadayiban li hadiri zawjatin wa amma li irhabil aduwi fayundabu akace kuma wajaza li islahi wa harumu fi siwa ulahi faza nazmul lakunna muhassabu wa wai kurahu tadiban li hadiri zawjatin an karhanta yin ƙarya dan adada da zuciyar mace a samu a zauna lafiya to sannan ƙarya ba haramun bace amma ƙarya ce wa mali irhabil aduwi amma ai ƙarya dan a tsorata abokan gaba fayun da ku wannan ƙarya ce wanda ake so bar ma in an tabbatar ba za a iya kukuta daga sharrin su ba sharrin nan ko mai tsanani ne ga musulmi to ai sai ta rusu da na farko inda take wajibar kenan ya zama in ba ku yi musu ƙarya ba faɗa muku za su yi da yake ko yanzu faɗa muku ba za ku iya tarar su ba a sannan to sai ai ƙarya dan a samu kukuta daga gare su wajaza li islahi ai ƙarya dan ai sulhu tsakanin mutum biyu wannan ya halatta wayu qurahu an waya harbu fi siwa ulai in banda waɗannan guraren da aka faɗa guda hudun nan to ƙarya ko ina haramin ci kaza nazmul lahunna muhazzab ga tsara su an kawo a rai abin rairayewa to malamai sun kafa hujja da halaccin yin ƙarya a irin wannan guri da hadisin ummu kulsumin Allah ya dagare ta cewa ita ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan ummu kulsumin din ita ce yar ubatun abi muaidi kafirin nan babba to ita sai zama Allah ya nufa ta musulunta ubanta kafiri ne babba dan uwanta ma wanta shi ma kafiri ne babba shine walid ibn uqbata wasu dai ita wannan ummu kulsumin din da sayyidina usman wasu dai amma ba uban su daya ba uwan su daya da sayyidina usman ibn affan to ta cewa ita ummu kulsumin ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mutumin da yake faɗan magana dan ya gyara tsakanin mutane wannan ba a ce masa makaryaci ya dan ya isar da alheri ko ya faɗi magana da take alheri hadisin nan Buhari da Muslim sun rawaito shi Muslim ya dadi a wata ruwayar Ummu Kulsum ta ce ban taba jin manzon Allah ba yana yin rawami a cikin wani abu daga irin zantutukan mutane na ƙarya sai ko a waje uku tana nufin a wajen yaƙi sai kuma gyara tsakanin mutane don yin sulhu tsakanin mutane ko kuma mutum ya faɗi magana ga matarsa ko mace ta faɗi magana ga mijinta babu kwaɗayatarwa a cikin cewa lalle mutum duk abin da zai faɗa ya tabbatar gaskiya ce magana ce wadda take gaskiya kada haka kawai ya ringa tsorar da magana alhali bai tabbatar da zama wata gaskiya ba ko abinda zai hakaito duk abinda zai hakaito ai an yi kaza to ya tabbatar kafin ya ce an yi nan an yi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kakka bibi abinda ba ka da sani da shi ubangiji ya faɗa kuma a wata ayar ba wata magana da take fitowa daga bakin mutum sai ko sanda ya faɗi magana sanda maganar nan ta fito daga bakinsa akwai mala'iku masu kula da shi wanda suke suna tare da shi ko yaushe an kawo daga Abu Huraira Allah ya dagare shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi hadisa bi kulli ma sami'a mutum ya ce duk maganar da ya ji sai ya dora to ai wannan ta isa aka din ya isa yasa ai kiran sa makareci din mutumin da yace ai duk abin da yace sai ya dora to ai ko ya tabbata makareci dan ko zai ji kariya ya dora da ita sai ya ce ya fadi me yayi kariya muslim ya ruwaito wannan hadisin ya an kabo daga samurata Allah ya dagare shi yace
rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
wato shi nawi yake fada a sharhin muslim yace abinda ake nufi da wannan hadisin da irin hadisan da suka zo a wannan wajen shine a tsawata kada mutum yace da ya ji magana sai ya dora dan ko a maganar da zai ji gaskiya zai ji ba gaskiya ba shi yasa idan ya zama duk abinda yaji sai ya fada to ba makawa zai fadi kariya dan ya bada labari da abinda ba ai ba ya bada labari da abinda wato ba ai ba to ya an kabar sumra tamni jundumin Allah ya kare da a gare shi yace amadalla sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya fadi magana daga gare ni ya san ko maganar nan ba fada ba to ya zama ɗaya daga cikin masu fadar kariya ya wato wata ruwayar kazimi an ce ma da sai ga jam'in tafi ya fi shuhura amma da Abu Nu'aymin ya ruwaito a cikin mustakhrajin sa shine kazimaini to Muslim ne ruwaito wannan hadisin dan kabar ga sayyidatuna Asma'u Allah ya dagare ta cewa wata mace ta ce ya rasulullahi ina da kishiya akwai laifi a kaina gaira lazi yaudi ne ina ringa da'awa cewa mijina yi min abin da bai min ba in ce ai mijina ne ga abin da yi min kaza ya bani kaza ya bani kaza ya bani kaza wato da nuna wa kishiyar ta cewa ina da matsayi a wajen mijin nawa da kalan nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita wanda yake nuna isa yake cika baki da abinda ba a bashi ba kamar wanda ya sa tufafi biyu ne na kariya abinda ba a yi masa ba yace an masa ko abinda bai kai ba yace ai ya kai abinda bai ba yace yayi ba dan komai ba dan ya nuna isarsa to wanda ya haka kamar ya sa tufafi biyu ne na kariya Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin haka nan Imam Ahmad da Abu Dawud sun ruwaito hadisin a mutashabbi'u shine wanda yake bayyana kamar ya koshi alhali bai koshin ba yana nuna ya koshi alhali bai koshin ba abinda ake nufi da wannan magana a nan ya bayyana cewa ya samu wani matsayi alhali wannan matsayin bai samu ba gare shi saubai da aka ce labisu saubai zurin ma'anarsa ana nufin ma abocin gariya kinaya ce daga nisba da wanda ya sa tufafin gariya ya zama makarcin kenan shine wanda yake yin kariya ga mutane ya tazayya ya ringa sa tufafin ma'abota tsantsani ya ringa shiga irin shigar masu tsantsani ko ya ringa shiga irin shigar masu ilimi ko ya ringa shiga irin shigar masu kuɗi dan mutane su yaudara da shi su dauka yana da tsantsanin ne ko yana da ilimi ko yana da kuɗin alhali ko bai ba mai tsantsanin bane tsantsanin nasa shiga ne kawai ko ba mai ilimin bane ilimin nasa a yasa kayan malamai ne ko ba mai dukiyar bane dukiyar tasa a yasa kayan masu kuɗi ne kawai to shine ya zama labisu saubai zurin kenan wasu suka ce ne sa wato an faɗi wasu fassarorin a wannan kalmar banda wannan fassarar da aka faɗa da wato ubangiji shi ne masani to babu bayani gilazi babu bayanin tsanantawa a cikin haramta ba da shaida ta zo cewa an haramta ba da shaidar zuwar haramci mai matukar tsanani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku kiyaye magana wadda take zo Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya faɗa kuma ba kada ka yadda ka bibi abinda baka da sani da shi abinda baka sani ba ka yi da awaka sani Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya faɗa kuma ba wata magana da za ta fito daga bakin mutum sai ko akwai mala'ika ko mala'iku masu kula da shi wanda koyaushe suna tare da shi Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya ce Ubangijinka yana dakacin ayyukan bayi duk abinda bayi suke Allah yana gani yana jin su Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya ce bayin Allah na hakika su ne wanda ba sa yin shaidar zo ba sa yin shaida shaida ta zo wai zama rubillah billahi wa man rukira wa annabi bakara ga daga abi bakara ta Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bana ba ku labari ba da mafi girma a cikin manyan zunubai muka ce ya rasulullah kwarai ka fada mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tare da wani da Allah sai kuma saba wa mahaifa da can manzo Allah yana kishingide da ya zo nan wajen ya faɗi wannan sai kuma ya tashi ya zauna kafin ya faɗi magana ta gaba ya ce haka ne haka nan wato kagen ƙarya a faɗa mutum ya kage magana da take ƙarya ce ya faɗa da kuma ba da shaida ta zur manzo Allah yana ta maimaita wannan ala wa qawli zuri wa shahadatu zuri ala wa qawli zuri wa shahadatu zuri har muka ce ai da ma yayi shiru ai mun je da ya ma yayi shiru shikenan to manzo Allah yana maimaitawa ne dan ya nuna wa sahabbai tsanancin munin wannan abu guda biyu Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisin
babu tarihi insani
bi ainihi babin cewa haramun ne a ce za a la'anci mutum da aininsa dan malamai suka ce ko da kafiri ne a ce za a la'ance shi da aininsa Allah ya la'anci wani to haka din haramun ne me yasa saboda ba san yanda gaba za ta yi ba ta yi zamo ya musulunta ta yi zamo ya musulunta haka nan haramun ne a la'anci dabba mutum yana musamman yana kan dabba ya ringa la'antar dabbar ba daidai bane amma a la'anci ma'abuta laifi ko kafirci ne ko waninsa ba tare da an ayyana ba to wannan ya halatta masalan a ce Allah ya la'anci dukkan kafirai ko Allah ya la'anci dukkan azzalimai inda yake ya zo a ayoyi da yawa a cikin surorin Qur'ani ko fala'anatullahi 'alal kafirina fala'anatullahi 'alal zalimina ko kuma la'anci masu sabo haka a ce duk mashaya giya Allah ya la'ance su to wannan ma ya halatta Abi Zaid ibn Sabit dan Sabit ibn Rahaki mutumin Madina Allah ya dagare shi yana cikin wanda suka kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai'atul Ridwan wato wanda akai a Hudaybiya wanda ita ne Allah ya saukar da labarin radiyallahu anhu alil mu'minin iz yufayuna katata shajarati wato ita an yi ta ne shekara ta 6 daga hijira to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rantsa bisa rantsuwa ya rantsa da wani addini ba addinin musulunci ba idan ƙarya da niyya koyi wannan rantsuwar ya zamo kamar yanda ya faɗa misali ya ce abinda yake yayi fa ya san yayi ya ce in shi ne to shi kafiri ne ya zama kafir ya zama kafir in shi ne to shi ba yahude ne to ya zama ba yahude ya zama ba yahude to wanda ya kashe kansa da wani abu za a kai masa azaba da wannan abun a ranar alkiyama za a kai masa azaba da wannan abun a ranar alkiyama kima la amliku mutum ya bakanta a cikin abin da ba nasa ba to wannan bakantar ba ta kama shi bawa ni ba nasa ba. Yace in Allah sa ya dawo daga tafiya lafiya yayi alkawari zai yanta. To wannan yanta wannan ba mai zama wajibi a kansa ba tunda ba nasa bane. Ba nasa bane. Allah an ci mun muni kamar ke tace shi ne amuni. Allah an ci mun muni a ce za a tsine wa mumini to kamar an kashe shi ne amuni. Buhari da Muslim sun waito wannan hadisin. An karba daga Abi Huraira Allah dagare shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce siddiqin bai dace ba ga wanda yake ya santa kansa da gaskiya ma'abucin gaskiya ne a same shi mai yawan la'anta ba daidai bane wanda yake mai gaskiya a ce za a same shi yana yawan la'antar bayin Allah Muslim ya ruwaito wannan hadisin hakanan hakim ya ruwaito shi hakanan bayaki ashrabul imani Tirmidhi ma kuma ya ruwaito shi da lafazin cewa la yakunu mu'minu la'ana to an kawo daga Abi Darda Allah dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
la yakunu la'ana
to masu yawan la'anta a rayuwarsu ta duniya ba yanda za su yi samu matsayin masu ceto ba yanda za su samu matsayin masu shaida a ranar alkiyama Muslim ya ruwaito wannan hadisin ma'ana kenan mai yawan la'antar mutane a rayuwar duniya ya zama fasiki ba za a karbi cetonsa ba a ranar alkiyama ba za a karbi shaidarsa ba an karbi daga Samura tafni jundubin Allah dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ku ringa tsinene ne ya tsakanin ku da la'anar Allah kai dai Allah ya la'ance ka kai dai Allah ya wadanka to a daina irin wannan magana ba magana ce mai kyau ba ko da azabar Allah ko da wuta kai dai Allah ya fishi da kai ko Allah ya wato sanya ka a cikin azaba ko Allah ya ma azaba da wuta to ka a faɗi wannan magana ba magana ce ta a faɗa ba Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin haka nan Tirmidhi ya rawaito hadisin yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce haka nan wato Tabarani da Hakim sun rawaito hadisin da Abu Ya'la da Sa'id ibn Mansur Rasulin Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bid'ani mummuni ba mai yawan suka bane ba mai yawan shiga mutuncin mutane ne ba yace ai wane yayi kaza ai wane yayi kaza ai wane kaza yake a to wannan ba dabi'a ce ta mummuni ba ba mai yawan la'anta bane ba mai yawan fadar magana ce ta alfasha ba ba mai yawan surutai bane marasa kyau Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa hakanan Imam Ahmad ya rawaito hadisin hakanan Buhari ma ya rawaito hadisin a Al-Adabul Mufrad an kawo daga Abi Darda Allah ya dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika bawa idan ya la'anci wani abu yace Allah ya tsine wa abu kaza to wannan la'anar da ya sai ta shi sama a rufe gogogon sama ba za a bari wannan la'anar ta shiga ba sannan la'anar nan ta dawo kasa ta sako gas ita ma kasar sai a rufe kofofinta koma bayan wannan la'ana sai kuma ta yi dama ta dawo ta yi hago idan bata shiga bata samu inda za ta shiga ba bata samu mashiga ba sai ta komo zuwa wanda aka la'anta in ya cancanci a la'ance shi to shikenan sai ta shiga saukan masa idan ko ba wanda ya cancanci a la'ance shi bane a aka la'ance shi ba bisa gaskiya ba to sai ta koma ga wanda ya faɗa sai yasa dan mutun ya la'anci wani abu ta ayyukansa ya la'anta dan ya tsinewa wani abu ta ayyukansa ya tsinewa Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin an kawo daga Imran ibn Husayn Allah ya dagare su kada yace da baka manzo sallallahu alaihi wasallama yana sashen tafiye tafiyansa ga wata mace daga mutanen Madina tana kan wata taguwa sai wannan taguwar ta kosa ta take tafiya ta kosa da tafiya ta nuna ita ta gaje a kyalen ta amma matan nan fala'anta sai ta ringa la'antar taguwar
sannan
Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana sai manzon Allah ya ce ku ɗebe abin da ke kan taguwar nan kamar siddi kamar shimfida da aka yi ku kyale ta
inda
abin la'anta ce abin da aka la'anta aka san abin da zai fada aka san abin da zai fada Imranu ya ce kai ka ce ni ina ganin ta a yanzu wato ina tuna wannan lokacin yanda aka kyale ta taguwar nan tana ta tafiya a cikin mutane ba wanda yake tarata ba a dora mata komai ba a hawa kanta Muslim ya ruwaito wannan hadisin dan kaba daga Abi Barzata shine na Ratib ibn Ubayd al-Aslami Allah ya dagare shi yace kamar ka wata kuyanga tana kan wata taguwa da take dauke da sashen kayan mutane sai ta gano annabi sallallahu alaihi wasallama hanyar da take kan dutsen nan ta yi musu kunci sai ta ce da taguwar nan ta ta har imazmana in sauri
Allahumma
al'ana ta ce ya Ubangiji ka la'anci taguwar nan bai ta tana ganin taguwar ba ta sauri Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaiha la'anatun to ba za mu tafiya ba da taguwar da yake Allah an ce ta shi yasa taguwar nan take sai dai ki san inda za ta yi amma ba ta tafiya a cikin jama'a ko ba za mu yadda mu tafiya da wanda yake tare da la'ana ba Muslim ne ruwaito hadisin yace hal ana fada sadaqata ra'i wanda take ba mai dugo ba da kuma sukunin lami kalimatu kalma ce ake fadarta dan tsawatar da raguma ka sani wannan hadisin hadis tashkilu ma'ana ta yi a gano cewa ma'anarsa tana da dan rikici amma a hakikar lamari ba wani rikici a cikinsa abinda ake nufi shirkan na fato an yi hani ne daga a ce wannan taguwar ta haɗa tafiya da su amma ba cewa akai ka a sai da ita ba cewa akai ka a yanka ba cewa akai ka a hau ba in dai ba a haɗa tafiya da annabi ba sallallahu alaihi wasallama bari baki ɗayan wannan da aka faɗa da kuma sauran abubuwa na tasarrufi da za a yi da taguwa to ya halatta ba wani hani a cikinsa abu ɗaya ne dai aka hana kenan shine a haɗa tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan taguwa domin wannan tasarrufa gaba ɗaya duk ja'izatan ta halatta kamar sai da ita ɗin kamar yanka ta kamar hawanta barun minha an hana sashe ne daga gare ta shine da kalma annabi la tusahibna kadda ta haɗa tafiya da mu sauran suna nan kenan bisa asalin halaccinsu Allah shine masani babu jawazin babin cewa ya halatta a la'anci ma'abuta sabo gairil mu'ayyanina wanda ba a ayyana ba Ubangiji tabaraka wataala ya ce na'am la'anar Allah ta tabbata bisa azzalimai Ubangiji tabaraka wataala ya ce sai mai sanarwa ya sanar tsakanin su cewa la'anar Allah ta tabbata bisa azzalimai ya zo a hadisi ingantacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya la'anci ko Allah ya la'anci dukkan mai sada gashi da gashin wata ko wadda take nema a yi mata haka wato wadda take nema a yi mata haka cewa ko manzo Allah ya ce Ubangiji ya la'anci mai cin riba cewa kuma ya la'anci masu yin mutum-mutumi wato magana da aka ce ana nufin abin da yake mai rai wanda zai suranta abin da yake mai rai kuma zai zama cikakke mai inuwa wanda yake mai inuwa to shine wanda aka la'anta ya ya tabbata kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
Allahu mangayya
ubangiji ya la'anci wanda ya sauya tsare-tsare na kasa ai iyakokinta yace iyaka ga inda tsarin kasar sa take amma haka kawai ya kan fito daga kasar makocin sa dan yi kare ko ya kan fito daga kan hanyar mutane dan yi kare to wanda ya haka shi ma Allah ya la'ance shi kuma mazala ya ce Allah ya la'anci barawo ya kan sace kwai ya ce wato wanda sata kwan za ta jawo a yanke masa hannu cewa manzo Allah kuma ya ce walidaihi ubangiji ya la'anci wanda ya jawo aka la'anci mahaifansa wanda din ya jawo aka zagi mahaifansa to Allah ya la'ance shi ubangiji ya la'anci wanda yake yanka ba dan Allah ba wato ayyanka dan gumaka ko ayyanka dan aljanu haka nan kuma manzo Allah ya ce ya tabbata cewa ya ce wanda ya fara da duk wani abu wanda yake farau a Madina muhdisa ko ko ya taro wanda yake mai farar ba shi ya farar ba amma kuma ya sauki wanda ya farar din wato shine ya sauke shi ya bashi mazauni a Madina to wanda dai haka la'anar Allah ta tabbata a kansa da mala'iku da mutane gaba daya
Allahu
Akbar hakan kuma ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji ka la'anci kabilar Ridilu da kabilar Zakawanu da kabilar Usayyatu wanda yake sun saba Allah da manzansa wannan kabilu ne guda uku daga cikin Larabawa hakan ya tabbata cewa manzo Allah ya ce Allah ya anci Yahudawa sun mai da kaburan annabawan su masallatai ya cewa manzo Allah ya la'anci masu kwaikwayon maza a cikin mata ko kuma masu kamawato masu kamanta da mata daga cikin maza ko kuma masu kamanta masu kwaikwayon mata a cikin maza ya baki daya lafuzan nan ya zo a cikin hadisai ingantattu wasu a ciki sun zo a Jami'u Sahih na Buhari da Jami'u Sahih na Muslim wasu a ciki sun zo ne a ɗaya daga cikin waɗannan shi yasa ko dai matsayi na farko a inganci ko kuma matsayi na biyu ko matsayi na uku tunda an faɗa wa Arfa'u Sahih mariwiyuhuma mafi ɗaukaka a hadisi ingantacce hadisin da yake shi ne mai matsayi na farko a inganci shi ne hadisin da yake Buhari ya ruwaito shi Muslim ya ruwaito shi sannan mai matsayi na biyu shi ne hadisin da Buhari kadai ya ruwaito Muslim bai ruwaito ba mai matsayi na uku hadisin da Muslim kadai ya ruwaito shi Buhari bai ruwaito ba matsayi na hudu ko shi ne wanda yake a cikin sharuddan su amma ba su ruwaito ba matsayi na biyar wanda yake ya cika sharuddan Buhari bai cika sharuddan Muslim ba matsayi na shida wanda yake ya cika sharuddan Muslim amma bai cika sharuddan Buhari ba matsayi na bakwai ko summa maka na ala sharri fatan gairihima hadisin da yake ya zo dacewa da sharadin wani malami daga malaman da ake isna da su a ilimin hadisi amma ba Buhari da Muslim ba shi yasa maratibus sahihi sabu darajojin hadisi ingantacce guda bakwai ne to manufa ta dai in kawo maganar a takaice da na yi nuni zuwa gare ta ban tsaya fadar an fitar da wani ne ya fitar ko wani ne ya fitar ba amma da sannu zan ambaci mafi yawan waɗannan hadisan ababobin da suka dace a faɗe su a wannan littafin insha Allah ta'ala in Allah ya so alhamdulillah sai mu kwana a nan ya fi tsaya wato ya fi kiyuwa gare shi. akwai kwarai kuwa ai idan dai zama ya kunshi kariya ya zama ba dan wata manufa bace da shari'a ta yi izini take kuma ya zama ba ta hanyar da za a bi ya wato to inda ya zama akwai wata hanyar da za a bi a samu a cimma wannan manufar ba sai an bi ta kariya ba ai ya zama abu ta kan kariyar haramun ne sai ya zama haramun ne saboda kada ya zama a zage shi kenan eh wannan yana cikin wanda za a ce karahiya ne ba haramun bane eh wanda za a ce karahiya ne amma ba haramun bane amma ta san cewa idan ba ta yi kariyar ba dan ta kare shi cutar sa za a yi ko cutar ta za a yi ta to sannan ma ai yin kariyar sai ya zama ba karhancin bari sai ya zama ma kaman mandubi yayin ta koma yin karira sannan kamar abu ne mandobi to ko da ranzuwa aka nema ta yi inda ya zama idan ba ta ranzu din ba cutuwa za ta ko mijin nata ya cutu to din ta ranzu akan wannan sai dai a ce kawai karahiya ne abinda ta yi da aikata abinda yake karahiya ne to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan babi ne ta haramta zagin musulmi ba da gaskiya ba cewa haramun ne a zagi musulmi inda ba shi ne ya aikata abinda zai sabauta a zage shi ba kamar misali a ce ya faɗi ƙarya a ce ai makareci ne ko abinda ya gaba da haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce hakika wa'annan da suke cutar mummunai maza da mummunai mata ba tare da abinda mummunan maza ko mummunan mata suka aikata ba to hakika sun aikata abinda yake kage abinda yake zunubi ne mabayyane an kabar ga dan wasudin Allah ya dagare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zagin musulmi kangarewa ne a addini a zagi musulmi an kangarewa addini ma'ana kenan inda bai yi ga addini to ba a zagi wanda yake musulmi ba wanda ya ruhu a yaki kuma wanda yake musulmi kufuru kafirci ne musulmi ya yaki dan uwansa musulmi ai haka kafirci ne ma'ana kenan kaman ma ya fita daga addini malamai suka ce kaman wannan kafircin ba wai kafirci ne wanda zai hukunta a ce ya fita daga addini gaba daya ba amma dai ma'ana ya aikata wani aiki daga ayyuka na kafirci muttafaqu alaihi Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi haka nan Imam Ahmad da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da sun ruwaito shi shi yasa masu littafan nan bakwai da sun ruwaito shi imban da Abu Dawud dukkanin su ko sun ruwaito shi ne daga hadisin Abdullah ibn Mas'ud to akabar ga bizar da gifari Allah ya dagare shi cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yarmi rajulu rajulan bil fiski ba inda za a yi a ce wani mutum ya je ko wani mutum da cewa fasiki ne shi ko ko ya ce kafiri ne shi sai ko wannan abin da ya jefa musulmin da shi ya koma kansa shi din ya zama fasiki ko ya zama kafir shi yasa duk wanda zai bada baki ya ce wani musulmi ai kafiri ne to inda wancan musulmin ba kafiri bane to shi ya zama kafir ko wanda zai bada baki ya ce ai wancan musulmin fasiki ne to in shi wanda aka ce fasikin ne ba fasiki bane to shi wannan da ya ce fasikin ne ya zama fasiki shi ne yace illam yakun sahibuhu kazalika idan wanda ya je fadin wanda ya fadi magana a cikin sa bai zama haka ba Buhari ya ruwaito wannan hadisi an kabar ga Abi Huraira Allah ya dagare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana wanda suka zage geniya tsakanin su wanda ya zagi wannan wanda ya zagi wannan to duk abin da suka faɗa a wajen zagege ne laifin fa'alal badi minhum ya koma kan wanda shi ya fara jawo zagege ne nan wanda ya fara tsokana aka amsa masa to duk laifin abin da ya auku a wajen shi ya dauka amma fa sai ko idan wanda aka zaluntan ya ketare iyaka ya zama ya zagi wannan din da fiye da abin da ya zage shi da shi to sannan kuwa sai ya zama sita a cikin zunubi amma matakar ya zama kare kansa yake yi to a wajen shi ne din ya dau laifin rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisin haka da imam ahmad da abu dawud da tirmidhi da nasa'i to an kawo daga abu huraira ya ce an zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da wani mutum hakika ya sha giya ya ce manzo Allah ya ce ku doke shi dukan haddin shan giya abu huraira ya ce a cikin mu akwai wanda yake dukansa da hannu akwai wanda yake dukansa da takalmi akwai wanda matafansa yake dagawa ya doki mutumin nan yayin da ya tafi daga wajen wato bayan an gama tsayen masa da haddin sai wani a cikin mutanen ya ce an ce wani mai fadar maganar shi ne sayyidina Umar to jazakallahu Allah ya kunyata ka kai wannan Allah ya Allah wadanka Allah kunyata ka sai manzo Allah ya ce ba daidai ne ku faɗi irin wannan magana ba kada ku taimaki shaydan akan dan uwan nan naku kada ku taimaki shaydan akan dan uwan nan naku Buhari ya rawaito wannan hadisin in kace ai kunyata dan uwanka musulmi ai kace ya aikata abin da zai jawo masa kunya abin da zai jawo masa kunya ko dama haka shaydan yake so ya zama ya aikata ka kenan ka taimaki shaydan akan dan uwan naka musulmi to wato daga Abu Huraira dai ya wato shi Abu Dawud ma wato hadisi shi a tasawwa ga kari cewa ai abin da ya dace ku faɗa shine ku ce Allah kai ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa me fatul bari yake daga nan za a gano kenan ashe ana so dukkan wanda yake aiki mummuna a ringa masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa a cikin gafaran nan ya kunshi cewa ya zama ya daina ma aikata mummunan aiki ya zama ya daina aikata wannan mummunan aiki ya zama kenan abin da ake nema ya samu tunda da ban ba so ake ya zama ana samun masu mummunan aiki a cikin musulmi balle haka ce ana tsaye musu da hannu sai da haddin kamawa take dole amma ba wai kokari ake lalle sai an tsaye da haddin ba ana tsaye da haddin ne dan a tsawatar da mai aiki mummuna ya daina a tsawatar da wanda yake son ya aiki kamar nasa ya kiyaya kada ya aikata wa anu an karbi daga Abu Huraira kana yace Nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa namlukahu wanda ya bawansa kaza da zina to ba makawa za a tsaye da haddin kazab a kansa shi mai gidan nan sai an masa haddin kazab a ranar aljiyar a tsari wanda ya wa bawa kazafi ko da ba mai gidansa bane